Munafikin musulmi kadai zai ga wannan fasting din ya wuce ba tare da yayi liking yayi sharing ba. An tambayi Imam Ahmad bin Hanbali, shin da gaske ne Imam Ali alaihi salam shike raban wuta da aljanna? Imam Ahmad ya ce wa mai tambayar, shin baka yarda ba ne? Imam Ahmad ya ci gaba da cewa, shin baka taba jin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa babu mai son Imam Ali sai mu'mini, kuma ba mai kin Imam Ali sai munafiki. Shin munafiki zai shiga aljanna ne? Mai tambayar ya ce a'a. Imam Ahmad ya ce to kaga ta tabbata, Ali shike raban wuta da aljanna.